film din Wanted da ya fito da bajintar Salman Khan a shekarar 2019 ya samu tsaiko a lokacin da ake kokarin fito da kashi na biyu na film din. Saboda a wancan lokacin an zargi Bonnie Kapoor da matarsa Sandhvi ne shirya fina-finai da kuma Salman Khan da laifin fatar fasaha. Amma yau bayan da aka kwashe shekaru bakwai ana ta kai ruwa rana kotu ta wanke su daga dukkan zargi. Saboda haka suna iya ci gaba da tuntun na Wanted. Rahotanni na nuna cewa Dilbar Singh wanda ya kai shi kotu ya nemi Bonnie Kapoor da ya ba shi kuɗaɗe fiye da dalar Amurka 100,000 wanda ya hana, wanda kuma ake zaton cewa shi ne dalilin zuwa kotu da batun satar fasaha. Wannan batu dai na neman zaman ruwan dare a ƙasar India, inda ake samun mutane marasa kirki suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe daga hannun jarumai ko kuma su ɓata masa suna. Da aka tambaye shi cin kodin kinin kotun ya jawo masa tsaiko a harkar sarrafa fina-finai, sai yake ko kadan ai dama mutum ba zai bar irin waɗannan abubuwa su zame musu cikas ba. Amma ya ce abin da kamar wuya a ce a yi fim ɗin Wanted 2 ba tare da jarumi Salman Khan ba.
Na koyi kin